Daga Obuasi, daya daga cikin garuruwan da ake samar da zinariya a Ghana, dubban jama'a ne suka tattaru a yau domin aiwatar da sallan jana'iza na wasu mutane da suka rasa rayukansu sakamakon arangama da suka yi da sojoji dake gadin kamfanin hakkan zinariya na Anglo Gold Ashanti dake tsakiyar yankin Obuasi na kasar. Hajiya Fatima na daga cikin mahalarta jana'izan kuma ta ce, dan uwana da nake dogaro a kansa kadai kenan, kuma ga yanan na rasa shi. Abinda muke bukata shine a gudanar da bincike tare da aji doka a mazauninta. Kimanin mutane 8 ne suka rasa rayukansu sakamakon tahomu gama da aka yi tsakanin sojoji na kasar da ma wasu masu hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a yankin. To sai dai a cikin wata sanarwa da dakarun sojan ta fitar ta ce sun yi artabu da mutanen masu hakar ma'adanai ba bisa ka'ida bane a ranar Lahadi da dare, kuma kusan 60 daga cikin su na dauke da makamai da sun ka hada da bindigogi da adduna. Sanarwar ta kara da cewa mahakan sun kusa kai ne a cikin shingen kamfanin dake da lansisin hakkar zinari a ranar Asabar da dare, sa'annan sun ka bude wuta bayan motar sintirin soji ta kora su. Sojojin dai suka ce wannan shine yasa sun ka mayar da martani domin kare kawunan su, kuma ana cikin haka ne sai 7 daga cikin masu hakkar ma'adanan suka rasa rayukansu kana an ka kwatar da wasu a asibiti. Sanarwan sojojin ya kuma kara da cewa yayin rikicin an kona motoci 4 na kamfanin hakkar ma'adanan. To sai dai wata sanarwa ko da ofishin shugaban kasan Ghana John Dramani Mahama ya fitar ta ce ya bada umarnin gudanar da bincike domin tantance yanayin rikicin da kuma tabbatar da cewa an gurfanar da duk waɗanda anka samu da laifi a gabar kotu Ghana, wanda ita ce ke kan gaba wajen samar da zinariya a Afirka. Ta dade tana fama da rikici tsakanin sojoji da matasa a yankunan da ake hakar ma'adinai, abinda ke barazana ga tsaron kasar tare da tattalin arzikin ta. Tsakanin watan Janairu zuwa Satumba na shekarar 2024, Ghana ta samu kimanin dalan Amurka miliyan 316 sakamakon zuba jari daga ketare. To sai dai waɗannan rikice-rikice na barazana ga tattalin arzikin kasar da matsaron ta, saboda duk wata kasa da ke fama da irin waɗannan rikice-rikice ba za ta iya jawo masu zuba jari ba daga kasashen waje, a cewar Sharif Isa Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullun.
Abinda ta faru gaba good news bane mamu, yanzu da muke neman kudaje da yawa musa cikin tattalin arzikin mu, wanda ga karfin kudin mu na wurin wanga fanni na gold da diamond da sauran su, inda yake wannan muke ganin muke mallakan su. To mu rufa fannin oil dai ba percentage mu kanan ne, namu gari ga muna da karfin abin da mai mallakan su. Ana samu mutane na attack company da suke mining da sauran su, ya kori investors wani da su zai wanga mining wanda zai kawo arziki ne da kuma tana aiki ba zai zai yi, domin ina ganin kamar in yazo ba zai samu zaman lafiya ba. To shi ya jima wayan su muna cewa kamar wayan ga masu aikin small scale mining da masu galamsin da abubuwan da suke yana perform suna bata kasan mu, suna kuma breed rebels a kasan.
To ko shin ina mafita? Sharif Isa Abdulsalam ya ce
wanga ya kamata ya farkan da gwamnati, kamar ya kamata ko ya kawo zo da hankalin shi wani abubuwan da ke faruwa a cikin mining, ba wai zallan bata ruwa da bata kasa da gonannaki da daji ba, wurin batun fanni fannin tsaro da miyagun makamai ku ba kamata a duba sosai.
An tura jami'an tsaro domin tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a yankin Obuasin, da ma a halin yanzu aka rufe makarantu sakamakon wannan rikicin. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.